More music at houseofsongs.com.
Ni maraya ni
Allah ne, kyauta daga Allah ne.
Amarya so